wato din da ake yin taron fage a duk shekara domin tinkarin wasan league league na kasashe daban-daban wannan wasa mai taken international champions league ajiya kungiyar kwallon kafa ta Manchester United a rukunin na farko ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da kwallo 2-1 bayan an tashi a wasan San Jeros 1-1 haka kuma ajiyan kungiyar kwallon kafa ta PSG ta sha kashi a hannun kungiyar kwallon kafa ta Tottenham na kasar Ingila da kwallaye 4-2 yanzu haka dai Manchester United ta take jagorantar wannan rukuni da maki 5 a mataki na daya. Tottenham tana mataki na biyu ne da maki 3, ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona tana mataki na 3 da maki 3 yayin da PSG take mataki na 4 da maki 2. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid tana mataki na 5 ne da maki 1 yayin da Roma take mataki na 6 da maki 1. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Juventus tana mataki na 7 da maki ba tare da maki ba. Haka ita ma Manchester City tana mataki na 8 a kasar tebur ba tare da maki ba. A rukuni na biyu kuwa a yau kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Lyon a bangaren wasan sada zumunci tsakanin club da club kuwa North Carolina ta tashi babu ci tsakanin da kungiyar kwallon kafa ta Swansea yayin da Aston Villa ta samu nasara akan MSB da kwallaye 3 da nema. Kungiyar kwallon kafa ta Malaga da kasar Spain ta sa kashi a hannun Hertha BSC da kwallo 2-1 yayin da FC Locomotive 1 ta samu nasara akan Queen's Park Rangers da kwallaye 3-2. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Sandhausen ta samu nasara ne akan kungiyar kwallon kafa ta Bayer Leverkusen da kwallaye 3-2 yayin da Borussia Mönchengladbach ta sa kashi a hannun Nuremberg da kwallaye 2-1. Ita kuwa Aiba ta lallasa Leeds United ne da kwallaye 4-2. US Real Fuji kuwa sun tashi San Jeros ne 1-1 da tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta Empoli. Idan muka dawo tarayyar Najeriya bangaren Premier na shekarar 2016 zuwa 2017 mako na 31 a jiya an buga wasanni kamar haka. Kungiyar kwallon kafa ta Akwa United a gida ta samu nasara kan Nasara United da kwallo 2-1. Ita ma Niger Tornadoes ko sun buga San Jeros babu ci tsakanin su da Abia Warriors a gida. Sunshine ta samu nasara kan El Canelo ne duguri da kwallo 1 da babu. Evan Uba ta tashi San Jeros 2-2 da Gombe United yayin da Lobby Star ita ma ta tashi San Jeros babu ji tsakanin ta da Plateau United. Shooting Star a gida ta doke Yimba da kwallo 1 mai ban haushi. Kano Pilas a Kano ta doke Remo Star da kwallo 2 da babu. ABS Bukola sun samu nasara akan Enugu Rangers da kwallaye 2 da nema yayin da Rivers United ta doke kungiyar kwallon kafa ta Wiki Suarez na Bauchi da kwallo 3-1. A yau kuma an buga wasa ɗaya tilo wanda ba a samu damar buga shi ba a jiya sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwariya da aka yi a kasa jihar Lagos wasan shi ne tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Mountain of Fire a Miracle da Katsina United inda a yau din aka buga Mountain of Fire ta samu nasara akan Katsina United da kwallaye 3-2 inda a yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta Plateau United din ta dau haramar lada gasar Premier na shekarar 2016 zuwa 2017 na Najeriya inda yanzu haka ya rike saura wasanni 7 kungiyar tana jan ragaban teburin da maki 55 a wasa 31. Mountain of Fire tana mataki na 2 da maki 52 yayin da Akwa United take mataki na 3 da maki 50 a wasa 30 inda take da sauran wasa ɗaya wacce bata buga shi ba. A kasan teburin ko wanda suke neman tikitin komawa kasa da Premier League na kasar Nigeria ABS tana mataki na 18 da maki 39 yayin da Gombe United take mataki na 19 da maki 36. Remo Star kuwa ta yanki tikitin komawa kasan Premier League ne inda take da maki 29 a mataki na 20. A bangaren hada-hadar ƴan wasan kwallon kafa na duniya ko kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ta kammala sayan ɗan wasan baya mai suna Benjamin Mendy ɗan shekara 23 da haihuwa daga kungiyar kwallon kafa ta Monaco akan zunzurutun kuɗi fam miliyan 52 inda ya zamo ɗan wasan baya mafi tsada a duniyar kwallon kafa a yanzu haka. Ita ma kungiyar kwallon kafa ta Roma ta ce har yanzu dan wasan gaba na Leicester City Riyad Mahrez ɗan shekara 26 shine kan gaba cikin jerin ɗan wasan da take da buƙatar kawo su kungiyar su a kakan wasan bara. Ita ma kungiyar ta Arsenal tana zaman cin William Carvalho ɗan shekara 25 daga kungiyar kwallon kafa ta Sporting Lisbon yayin da Manchester United da Arsenal suka jera sahu wajen ganin sun kowace su taso dan wasan gefe na kungiyar kwallon kafa na Real Madrid mai suna Marco Asensio. Daga karshe kungiyar kwallon kafa ta PSG ta kara kaimi don ganin taso dan wasan Barcelona Neymar daga kungiyar ta Barcelona, inda sa musu jinjirutu kudi har fam miliyan 196 domin ganin ta kawo shi a takan wasan Manchester United.